sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kamanta su ce kai tsaye ta tashoshin FM na Biyu Africa akan mita 1.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad download da kuma niya kana masu na'urar computer duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau juma'a ta babban rana 16 ga watan Yuni na shekarar 2017 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Grace a ba mu kanun labarai.
To Ladan, wani dan kunar bakin wake ya tarwatsa kansa a cikin masallacin Shia dake cike da jama'a a kasar Afghanistan ya kashe akalla mutane 6. Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya yi kira ga bangarorin da ke rikici a Yemen su nemi hanyar samun maslaha. Kana yau Juma'a shugaba Donald Trump zai fara warware waɗansu matakan da magabacinsa ya dauka da nufin hulɗa da kasar Cuba.
To Allah ya kyauta kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta tabbatar sai an dawo masa da kayayyakinta na tarihi da aka sace.
And continues to engage in the process of identifying and repatriating artifacts that were stolen from our country.
Yace ina tabbatar muku da kudirin gwamnatin Najeriya mai ci yanzu na fafutukan ganin cewa an kwato irin wayannan kayayyaki na tarihi.
A can jihar Oyoko an cin matsaya ne tsakanin gwamnatin jihar da masarautar Olubadan.
Gwamna Abiola Ajimobi yace abinda suke kokarin yi a nazarin masarautar Ibadan shine su ga cewa sun fadada Ibadan.
Sai kuma Juma'a Ali za ta shigo da shirin ta na lafiya a uwar jiki, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Wani dan kunar bakin wake ya tarwatsa kansa a cikin masallacin Shia dake cike da jama'a babban birnin kasar Afghanistan jiya Alhamis ya kashe akalla mutane 6 da dama kuma suka jikata. Kungiyar IS ta dauki alhakin harin ta kafar kamfanin dillancin labaran Amal da ya zama kafar ba da wato sanarwar ta. Shaidu a masallacin Kabul Azara sun ba da labarin cewa dogarawan yan sanda sun gano suka kuma yi kokarin kama maharin amma ya bude musu wuta daga nan ya kutsa cikin masallacin. Wani kakakin mayakata harkokin cikin gidan kasa Afghanistan ya bayyana fashewar a matsayin harin ta'addanci. Lamarin ya faru ne lokacin da dukkan masallatai da ke kewaye suka cika makil da musulmi da suke azumin Ramadan. Wani kakakin kungiyar Taliban ya musanta cewa kungiyar tana da hannu a harin, yace su kungiyarsu ba ta kai hari a masallatai. Waɗanda suka yi mubaya'a da kungiyar IS sun ɗauki alhakin hare-haren da aka kai a Kabul a cikin 'yan kwanakin nan.
Jiya Alhamis, kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga ɓangarorin da ke rikici a Yemen su nemi hanyar samun maslaha domin kauce jewa al'ummar ƙasar cikin wani halin ƙunci. A cikin wata doguwar sanarwar da dukkan mambobin kwamitin 15 suka amince da ita, an bayyana matuƙar damuwa akan ɓarkewar cutar kwalara kwanan nan da kuma yiwuwar fuskantar fari. Kwamitin sulhu ya jaddada cewa za a iya warware rikicin na ƙasar Yemen ne kawai ta wajen komawa ga wato gudanar da harkokin siyasa da ke damawa da kowa, da kuma da kira da ɓangarorin da ke rikici da juna su ɗauki matakan wanzar da zaman lafiya, bisa ga sanarwar da shugaban kwamitin sulhu Salcha Laurenti na ƙasar Bolivia ya karanta. Yunkurin Majalisar Ɗinkin Duniya na wanzar da zaman lafiya ya gamu da cikas, inda makonni 2 da suka shige wanzan musamman na babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniyan ya bayyana cewa masu ruwa da tsaki a rikicin har yanzu ba su iya ɗaukar matakan da suka kamata a cimma matsaya ba.
Yau Juma'a shugaba Donald Trump zai fara warware waɗansu matakan da magabacinsa ya ɗauka da nufin inganta hulɗa da Cuba bayan sama da shekaru 50 da Amurka ta mai da ƙasar saniyar ware. Wannan tsarin zai wato yau Juma'a ne wannan tsari zai fara aiki, sai dai tsarin ya tanadi kafa sababbin sharuɗa yadda za a ga ainihin tasirin ɗaukar wannan matakin bayan dokokin sun fara aiki. kamar yadda wani babban jami'in fada White House ya shaida wa manema labarai jiya Alhamis da yamma matakan da shugaban kasar zai bayyana a gundumar Little Havana na birnin Miami yau Juma'a zai kara ragewa Amurkawa su kunin kai ziyara kasar Cuba zai kuma hana su gudanar da harkokin kasuwanci da kungiyar ayyukan sojin kasar da ake kira Gesa da aka kiyasa ta mulki sama da rabin tattalin arzikin kasar.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka Amurka da kenan birnin Washington DC. Shugaban kasar Russia Vladimir Putin ya ce bayan daukar kasarsa da kuma bayan daukar kasarsa da Amurka matsayin abokan gaba ya kuma yi watsi da tasirin sababbin takunkumin da ƴan majalisar dokokin Amurka suka kafa wa kasar tasa a wani shirin neman bayani kai tsaye ta wayar tarho da ya saba gudanarwa shekara-shekara da aka yi jiya Alhamis. Putin ya ce Russia da Amurka sun yi yaki kafada da kafada a yaƙe-yaƙen duniya guda biyu da aka yi kuma dalar Russia ta taka rawar gani wajen samun ƴancin Amurka. Shugaba Putin ya yi wannan furucin ne kwana ɗaya bayan da ƴan majalisar dokokin Amurka suka kada kuri'a daga garmin goyon baya na ƙara ƙarfafa takunkumin da aka kaba wa Russia a matsayin ladabtarwa sabili da shishigin da ta yi a zaben shugaban ƙasar Amurka na shekarar 2016. Sababbin takunkuman sun hada da majalisar dattijai ta amince da su ranar Laraba sun shafi keta haƙƙin bil'adama da samar da makamai ga gwamnatin ƙasar Syria da kuma yin kutsan hanyar sadarwa ta internet da kuma mu'amala da jami'an tsaro da kuma leƙen asirin ƙasar Russia. Ana buƙatar samun amincewar majalisar da kuma shugaban ƙasa. Putin ya yi watsi da tasirin takunkuman ya kuma ɗora laifin kafawa ƙasarsa takunkumi kan matsalolin cikin gida da Amurka ke fuskanta.
Daga ƙarshe shugaba Donald Trump ya yi amfani da hanyar sadarwa ta sada zumunta ta internet da ya saba amfani da ita wajen caccakar rahotannin da ke nuni da cewa wani kwamiti na musamman yana gudanar da bincike kan ko ya hana doka ta yi aikinta. Ya rubuta a shafin nasa na Twitter cikin wato gatse jiya Alhamis yana cewa sun kago wani labari akan dangantaka da Russia ba su da shaida ko kadan yanzu sun koma kan hana doka ta yi aikinta akan labari na kage. A wani bayani na biyu da ya yi kuma Trump ya ce kuna kallon bita da kulli mafi girma a tarihin siyasa Amurka da waɗansu mutane marasa kirki da ke magana da baki biyu suke jagoranta.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka. To bayan an jima ana kai ruwa rana tsakanin masarautar Olubadan da ke Ibadan da gwamnatin jihar Oyo yanzu dai ana iya cewa an cimma matsaya. A gafarcin bari mu fara da batun dawo da kayayyakin da tarihi da aka sace wa Najeriya. Ga kuma baban gida Jibrin da ƙarin bayani cikin wannan rahoton.
This association has been engaging and continues to engage in the process of identifying and repatriating artifacts that were stolen from our country.
Yace ina tabbatar muku da kudirin gwamnatin Najeriya mai ci yanzu na fafutukan ganin cewa an kwato irin wayannan kayayyaki na tarihi domin dawo da su abinda kuma zai zama abin tarihi ga ƴan Najeriya da kuma gane asalin su. Mrs. Jean Borgatti wata ƴar asalin ƙasar Amurka da ke koyar da darussan kimiyya aje kayayyakin tarihi a Jami'ar Benin kuma ta yi bayani game da mahimmanci da kuma tarnaƙin da ake fuskanta a Najeriya game da kayayyakin tarihi irin na da.
Most of the students in at least fine and applied arts are interested in learning about modern and contemporary art. They are not interested in traditional art or archaeological works.
Tace matsalar da ake fuskanta shine dalibai yanzu haka a jami'a ba sa da sha'awar koyon darussa da ke nasaba da kayayyakin tarihi irin na da, a maimakon haka sun fi mai da hankali ne wajen koyon darussan aje kayayyakin tarihi na zamani, abinda kuma ke kawo nakasu da koma baya ga kayayyakin tarihi irin waɗannan da muke gani. Akwai buƙatar gwamnati ta tashi tsaye wajen faɗakar da al'umma game da muhimmancin kayayyakin tarihi irin na da. Da kowane irin kayayyakin tarihi ne aka dawo da su Najeriya daga ƙasashen na waje. Alhaji Yusuf Abdullah Usman shine babban director na hukumar da ke kula da adana kayayyakin tarihi a Najeriya.
Daga kasashe kamar wajen guda shida, kasu akwai daga America, akwai daga Switzerland, akwai daga South Africa, da Faransa, da Canada, waɗannan su ne kasashen da suka ba mu waɗannan kayayyaki, wanda aka tabbatar da su ba ta hanya da ta dace ba, da suka gani cewa da kamata su cigaba da rike shiwa, suka dawo mana da su, su ne yau muke nunawa. Kaɗan daga cikin su muka iya nuna ma a cikin wannan. Akwai wato abubuwan wanda suka shafi kirkira da zayyana musamman daga kasar Benin, daga kuma kasar Nok a Kaduna, da wanda abubuwan wanda aka gina da laka da tabo, kuma wajen kasar Zamfara da Sokoto da Katsina, da kuma abubuwan da suka aka fito da su aka yi su da itace, kamar abubuwa wanda kama na zayyana da kirkira daga kasar Yarbawa, musamman abubuwan da aka kera su da tama. Bature zai kauka cewa ba mu da ita, amma sama da shekara 2006 muna da wannan hikimar a wannan kasar ta.
Gwamnatin ta Najeriya dai a ƙarshe, a cewar ministan yaɗa labaran Najeriya Alhaji Lai Muhammad, da ta yi tsaye wajen ganin an samar da ƴan sanda na musamman da za su dinga sa ido wajen kare kayayyakin tarihin da Najeriya ke da su. Abin yi jibrin murya Amurka daga Lagos.
Mubiya ta Kano mun shige Naija, sun dawo mulkin kai ba wani ja, in ja don sun kawo hijja, ne mai daraja, hamani aboki afuwa ja.
To yanzu ga rahoton na jihar Oyo, inda aka ce matsaya tsakanin masarautar Olubadan da gwamnatin jihar, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da Hassan Umar Tambol ya aiko mana da shi.
Oba Salihu Adetunji ya bayyana karfin gwiwa ga gwamna Abiola Ajimobi cewa zai dauki matakin daukaka darajar masarautar ta Olubadan na Ibadan. Hoton Olubadan na kasar Ibadan a madadin masarautar ta Olubadan na Ibadan cewa yayi.
The government is quite right to be looking into the existing laws and seeing how we can make it even better.
Hoton Olubadan na Ibadan Chief Lekan Balogun yace daidai ne a yi nazarin dokokin da na kafa masarautar Olubadan Ibadan na Ibadan don a yi musu gyaran fuska, don su fi nada musamman a game da irin gwamnatin da muke da ita za ta yi gyara ga masarautar Olubadan din. Shi ko gwamnan jihar Oyo Abiola Ajimobi ya ce dama suna son su inganta masarautar ta Olubadan.
What we are trying to do in this review of our chief council declaration, we are simply moving with time. Ibadan has expanded just as it has been done in Lagos State, as it has been done in Ogun State, as it has been done in many of the Yoruba states. We need to have more Obas, and the Olubadan will remain the overall leader.
Gwamna Abiola Ajimobi yace abinda suke kokarin yi a nazarin masarautar Ibadan shine su ga cewa sun fadada Ibadan kamar yadda an kai a jihar Lagos, kamar yadda an kai a jihar Ogun, kuma kamar yadda an kai a jihohin Yarbawa da yawa. Yace ya kamata su samu oba da yawa, Olubadan kuma ya zama shugaban su. A can baya dai kafa committee da gwamna Abiola Ajimobi yayi don nazarin dokar da ta kafa Olubadan na Ibadan ya jawo kacce nace tare da tada jijiyoyin wuya a tsakanin gwamnatin jihar Oyo da masarautar Olubadan na Ibadan da ma wasu jama'a yan asalin Ibadan. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe 1 na tsakar dare da minti 13 da wasu daƙiƙoƙi. Ga kuma shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Za mu dubi muhimmancin kayayyakin gina jiki rukunin vitamin A ko kuma vitamin A da turanci kafin idan da sauran lokaci ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Masana ilimin kimiyya sun gudanar da wani bincike a kasar Peru da kimanin mutane 7,000 akan alfanun vitamin A da kuma samun kariyar tarin TB ko kuma tarin fuka. akan haka na akan wannan bincike ne na tuntubi Dr. Munir Mustafa kwararre akan cututtukan da suke saurin yaduwa dake jami'ar Facebook a nan Amurka domin yi mana karin haske game da wannan bincike.
To Hajiya Jummai, abin da ya faru masana da likitoci na jami'ar Harvard sune suka dau shekaru suka yi wani dogon bincike a kasar Peru, suka gwada mutane yara sama da 700. Abin da suka gano shine binciken su sun yi ne meye yake assasa saurin yaduwar cutar tarin fuka ko TB. Shine a cikin manyan abubuwan da suka gano shine mutanen duk wanda yaran da yake da karancin sinadarin gina jiki mai suna vitamin A a hadarin kamuwar cutar TB a wajensa ta ninka sau 10 idan ka kwatanta shi da yaran da ba shi da yake da wadataccen wannan sinadari a jikinsa. Wato ita cutar TB ko tarin fuka ana daukan ta ne idan ka kusanci mai tarin. To amma in yara biyu ɗaya na da sinadarin vitamin A a jikinsa ɗaya ba shi da shi, to wannan mara sinadarin vitamin A ɗin sai yana saurin kamuwa sau kashi 10 kafin wantan guda ɗaya ya kamu.
To a saboda haka duk wanda kaman dangin shi akwai wani wanda yake fama da wannan tarin, idan shi wanda bai da isasshen sinadarin ko kuma mu ce kayayyakin abincin gina jiki rukunin vitamin A a jikinsa din shi ya fi kasarar kamuwa da wannan cuta. To tunda muna wannan maganan ne abinci kayayyakin waɗanne irin kayayyakin abinci ne suke kunshe da wannan rukunin kayayyakin gina jiki din na ko kuma sinadarin vitamin A din waɗanne irin kayayyakin abinci?
Wato shi abin gina jiki na vitamin A ana samunsa a nau'in abinci da suka haɗa da ganyayyaki, kayan marmari da kuma hanta da kwai. Amma ba a cikin abinciccika wanda suka fi kowanne yawan vitamin A shine karas da duk wani da kaman irin su mangwaro haka da kuma hanta da kwai. Shi kuma wannan sinadarin abin da ake bukata da yaro yake bukata wanda zai samun masa isasshiyar kariya daga waɗannan cututtuka ba wai cutar tarin fuka ba, har da cutar ƙyanda da cutar pneumonia da cutar gudawa, shine ya zama cewa ana ɗan sirka ma yaro abinci da waɗannan abubuwa. Ko da ba su yake ci kullum bai zama dai a cikin abincinsa, ana ɗan sirkawa da su.
To a saboda haka wannan bincike da kace sun gudanar a kasar Peru din da wajen kimanin mutane sun ka
700
700 kai nace 700. To a saboda haka wannan bincike me yake nufi kenan?
Yana nuna cewa na farko dai wato dama can tuntuni likitoci sun san cewa sinadarin wannan na vitamin A yana kara karsashin jiki, yana kariya daga cuta. Abin da ya ba su mamaki shine ba su mazaci karfin kariyar wannan sinadarin ta kai haka ba. Karfin kariyar wannan abincin da yake dauke da vitamin A sun san yana da likitoci sun katse da sanin amfaninsa, amma ba su san amfanin nasa ya kai ninki ba ninki haka da za a ce har kashi 10 yana rage karfin shi na cuta ba. To abin da masu sauraro ya kamata su sani shine bayan waɗannan nau'in abinciccikan da suke da shi saboda ƙarfin kariyarsa da dama tuntuni an sani akwai ƙwaya ta maganin wannan mai ɗauke da maganin vitamin A ɗin, magani da ake ba wa yara sau da yawa idan sun je allurar rigakafi musamman ta wata 9.
Kamar ƙwayar magani ne makofin vitamin A ɗin?
Ƙwayar magani wanda ake kira supplement, wato wanda idan yaro vitamin A ɗin nashi yayi wanda zai ƙara yawan wannan vitamin A a jikin yaro, ana ba da shi a wata 9 a duk wanda ya je ya kai yara allurar rigakafi. Kin ga wannan ya zama kamar yadda muka saba kira akan cewa a kula da zuwa allurar rigakafi, wannan shi ma wani dalili ne na ƙara kula da rigakafi. Kin ga cutar tarin fuka dama akwai allurar rigakafinta. To idan aka kai yaro rigakafin sannan dama wannan sinadarin ma kuma ana ba da shi a wajen ba da rigakafin, kin ga kariya biyu kenan. allurar rigakafi da ake a wata tara sau da yawa iyaye sukan yi sakaci da ita sai su ga kaman ai tunda jariri ya taso kamar in ya kai wata tara da dan kwarin jikinsa ai ba su ya kan yi kuskuren zaton cewa ai ba sai sun damu da sun koma na wata tara man suka je na sati biyu da na wata ɗaya da na wata shida to wannan kuskure shi yake sa wani lokacin bayan yaro ya kai shekara ɗaya ko da wani abu sai ya fara lalacewa ya fara ko cutar gudawa ko ta zawayi ko tari ko canda wani dai abu ya zo ya ciwo shi ne sai a ce ai ya taso lafiya ƙalau kuma daga baya yake ta karewa
nan ko ka saken nan da aka yi ne
sake da aka yi ne na farko rigakafi da ake yi na canda wanda kun ga da ake a wata tara bai samu ba na biyu kuma wannan vitamin A din da yake maganin yawan shiga cututtuka irin na su tarin na su gudawa da sauransu wanda suke kassara yaro duk yara ba su samu duk wanda bai je wannan rigakafin na wata tara ba bai samu ba shine sai abu ya haɗu kan wani sannan kuma da yawa iyaye ba su fuskanci muhimmancin irin waɗannan kayan abincin ga yaro ba misali kamar hanta idan ba wai kullum ba ba wai sati ba ko da bayan ɗan wata ɗaya wata biyu ne yaro zai samu hanta kamar ko lokacin sallah ko lokacin da aka yi wani yanka manya za su ci girma su haƙura su ban masa wannan ɗan yanka ɗaya yanka biyu yanka uku da zai samu da kuma ɗan kayan marmari wanda su ma a yayin da halin tattalin arziki yake ba wai lallai mutum ya iya samu kullum ba to a ce ko da bayan wasu kwanaki ko duk sati ɗaya sati biyu ko duk ranar kasuwa akwai wani ɗan abin marmari ko abin ganye haka na su alayyahu ya kuwa zogala da sauransu to duk idan yaron da yake tasowa yana samun wannan ɗan kaɗan ɗin da ake rainawa shi ne zai masa kariya sosai shi yasa yaran mu a da na karkara suke da ƙarfin jiki da ƙarfin lafiya.
Eh to amma likita ai kaya batun ganye ai shi ba zai ma yi tsadan kayan marmarin ba tun da ka ga kamar su zogale ɗin nan da rama ana yin kwaɗo da su tafasa wannan abu ne da ake samu sosai. Kamar dai
wato daɗin abin shi ne a kowane yanayi na shekara akwai abin da ake samu wani lokaci da mu yanzu damina ta faɗi sai kaga ganye ya shigo daga baya kuma zuwa can sai kaga su gyaɗa ko da masara da abin nan daga baya kuma sai da kaji su fara ƙwai da zabi wanda sai kaga shi ma ƙwan ya ɗan yi sauki wani lokacin kuma sai a yi shiga bukukuwan sallah sai kaga an ɗan samu ɗan wadatar nama da ko irin su hanta saboda haka duk wato Allah cikin hikimarsa a duk wani yanayi sai kaga akwai wani abu da ake samunsa cikin sauki wanda inda iyaye za su gane shi ya zama suna mutum moriyar wannan abin da ake samunsa a daidai yanayin da aka same shi cikin sauki.
To ai muna fatan wannan bayani da kai ɗin kamar yadda ka ce ba kullum ba a jefi-jefi in aka samu a baya ɗin shi babba sai ya ci girma ya bar ma yaro. Ina fatan sun ji wannan bayani da kuma zai taimaka musu. To tun da ka taɓo batun allurar rigakafi ne a Dr. Munir bayan wata tara nan kuma wani allura ya kamata ya ma yaro?
Allurar rigakafi bayan na wata tara akwai tsari da ake na yawancinsu dai gaskiya daga wata tara ne bayan wata tara kuma sai bayan shekara biyu ana so dai a kowane lokaci yaro har zuwa ya kai shekara biyar a ce a kowace shekara ya je shi asibiti an duba lafiyarsa an ba shi maganin da ya dace duk irin waɗannan sinadaran ƙara lafiya su irin vitamins ɗinnan akwai abubuwan da za a tare su ko kuma likita ko ma'aikatan lafiya za su iya gane cewa yaro na buƙatar su kafin abin ya ci ƙarfinsa saboda haka daga wata tara ana so kuma a duk kowace shekara har zuwa shekara biyar ya zama cewa yaro yana zuwa ana duba lafiyarsa.
Kuma ma ayin su iyaye suka kai yara ɗin misali in aka musu allura na wata tara ɗin ai na san aka musu bayani cewa kuma lokaci ka za ku kawo yaronku ko ba haka ba?
Shi ne in ya cika shekara yaro in ya cika shekara biyu kuma zai sake koma ba wannan daga wata tara sai shekara biyu.
To ka san a kodayaushe masu yin magana kan ce idan kunni ya ji aka ce jiki ya tsira gyara kayanku kuma bai zama sauke maraba ba ko akwai wani ƙarin bayani da za ka yi mana?
Wato karin bayani shine wannan vitamin A da ake samun sa ko ta magani ko ta abinciccika na masu gina jiki. Yana maganin cututtuka da yawa wanda wasu mun faɗe su, wasu kuma ma bamu zayyana su ba. Kamar misali yana ƙara ƙwarin ido, yana kuma yana ba da kariya ga cuta ta makanta. Wanda duk yaron da yake da wadataccen wannan sinadarin zai taso cewa idan sana da fari. Sannan kuma saboda haka shi ma kin ga wani abu ne babba mai muhimmanci.
A takaice dai vitamin A yana da muhimmanci fiye da yanda ake zato.
Kwarai kuwa yana da muhimmanci wanda wani ma muhimmanci yanzu kullun da ƙara ganowa ake na abu na irin waɗannan vitamin A da sauran sinadarai masu gina jiki.
Muna fatan za a gafarce mu saboda ƙurewar lokaci. Yau ba za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana ba, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To a gaida Jummai, sai wani satin aje mu dauki da wani sabon shirin. Yanzu kuma da yake lokacin azumi ne ga wannan karatun Qur'ani albarkacin wannan watan.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
Sarakallahu al'azim. Kafin mu gargare ga shirinmu na ƙarshe wato labarai, amma wannan kara ta kaice.
Wani dan kunan bakin wake ya tarwasa kansa a cikin masallacin ƴan Shia dake cike da jama'a babban birnin ƙasa Afghanistan jiya Alhamis, ya kashe akalla mutane 6 da dama kuma suka jikata. Kungiyar IS ta dauki alhakin harin ta kafar kamfanin dillancin labaran Amal da ya zama kafar bada sanarwar ta. Shaidu a masallacin Kabul Azahra sun ba da labarin cewa dogarawan 'yan sanda sun gano suka kuma yi ƙoƙarin kama maharin, amma ya buɗe musu wuta daga nan ya kutsa cikin masallacin. Jiya Alhamis, kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kira ga ɓangarorin da ke rikice a Yemen su nemi hanyar samun maslaha domin kaucewa jefa al'umma ƙasa cikin wani halin ƙunci. A cikin wata doguwar sanarwa da dukkan membobin kwamitin 15 suka amince da ita, an bayyana matuƙar damuwa kan ɓarkewar cutar kwalara kwanan nan da kuma yiwuwar fuskantar fari. Yau Juma'a, shugaba Donald Trump zai fara warware waɗansu matakan da magabacinsa ya ɗauka da nufin inganta hulɗa da Cuba bayan sama da shekaru 50 da Amurka ta maida ƙasar saniyar ware. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya ce baya ɗaukar ƙasarsa da kuma Amurka a matsayin abokan gaba. Ya kuma yi watsi da tasirin sababbin takunkumin da 'yan majalisar dokokin Amurka suka kakabawa ƙasarsa a wani shirin neman bayanai kai tsaye ta wayar tarho da ya saba gudanarwa shekara-shekara da aka yi jiya Alhamis. Putin ya ce Rasha da Amurka sun yi yaƙi kafaɗa da kafaɗa a yaƙe-yaƙen duniya guda biyu da aka yi, kuma daular Rasha ta taka rawar gani wajen samun 'yancin Amurka.
To madallah, da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, amma kafin mu tashi bari mu miƙa ta'aziyar mu ga ɗaya daga cikin hajiman gwamnan jihar Gombe, Dr. Sani Jauro, na rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Aisha Jauro wadda ta rasu jiya a garin Gombe. Allah ya ji kanta da rahama ya ƙara hankurin wannan rashin. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman Grace Alheri Abdul da taya ni gabatarwa, sai Cuba Hero Jodone da ya ba da umarni da injiniyan mu Jonah. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai anjima da hantsi, mun da sake dawo muku da wani sabon shirin.